This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tasoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad duka a jamhuriyar Niger. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Afirka ta Kudu wuri na biyu da ya yada zango a ziyarar ƙarshen ƙasashen nahiyar Afirka uku domin ƙarfafa dangantakar cinikayya. Yau Asabar ne shugaban Afirka ta Kudu zai karɓi baƙunci Mr. Obama da mai ɗakinsa Michel a hukumance a Pretoria. Shugabannin ƙasashen biyu za su tattauna kan hulɗa cinikayya, daga nan shugaba Zuma zai jagoranci wata walima da yamma. Yau Asabar harwa yau, Mr. Obama zai waɗansa taruka biyu a garin Soweto, garin da ya taka rawar gani a Johannesburg yayin zanga-zangar kyamar wariyar launin fata. Shugaba Obama baya zaton ziyarar tasa za ta ɗauki hankali sabili da gwarzon yakin wariyar launin fata na Nelson Mandela, wanda yake asibiti har yanzu cikin mawuyacin hali. Shugaba Obama ya bayyana cewa baya buƙatar ɗaukar hoto da Mandela, kuma baya so ya yi shishigi a lokacin da iyalan Mr. Mandela suke damuwa ainihin dangane da halin da yake ciki. Tsohuwar mata Nelson Mandela ta ce jikinsa ya yi sauƙi sosai fiye da kwanakin baya. Winnie Medikizela Mandela ta bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a ƙofar tsohon gidan Mr. Mandela da ke garin Soweto jiya Juma'a, yayin da tsohon shugaban ƙasar ya cika kwana 20 a asibitin Pretoria inda aka kwantar da shi. A hukumance har yanzu Mr. Mandela ɗan shekaru 94 a duniya yana cikin wani mawuyacin hali. Rana Alhamis ne 'yar Mr. Mandela Makaziwe ta ce jikin babanta ya tsananta, sai dai ta ce har yanzu yana buɗe idanunsa kuma yana sanin idan aka taɓa shi. Ɗaruruwan masu fata alheri sun kwana suna addu'o'i, suka kuma kai furanni da saƙonni domin nuna goyon bayansu ga gwarzon yaƙin wariyar launin fatar. Shugaban Amurka Barack Obama, wanda ya fara ziyarar kwanaki uku a Afirka ta Kudu jiya Juma'a, ya ce yana yi wa Mr. Mandela, shugaban Afirka ta Kudun, baƙar fata na farko addu'o'i. Masu goyon baya da kuma adawa da shugaban ƙasar Misira Mohamed Morsi sun yi musayar wuta, suka kuma riƙa jifa da abubuwan wasan wuta a wani ƙazamin fada da aka yi a Alexandria jiya Juma'a. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun shiga tsakani da motocin yaƙi da kuma barkunan mai sa hawaye. Sai dai an ƙona ofishin jam'iyyar Mr. Morsi kafin isar jami'an tsaro. Hukumomi sun ce an kashe mutane biyu da suka haɗa da wani ɗan ƙasar Amurka da aka daɓa wuƙa. Aka kashe shi lokacin da yake ɗaukar hotunan tarzoman. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwa inda ta gargaɗi 'yan ƙasar su guji tafiya Misira, tare da kira ga Amurkawa su janye duk wata tafiya da ba ta zama tilas ba. Za a kuma fitar da waɗansu ma'aikatan ofishin jakadanci da iyalansu daga ƙasar ta Misira. Masu zanga-zanga suna gangami a dandalin taro na Tahrir, suna kuma kaɗa tutocin Misira, suna kira ga Mr. Morsi ya yi murabus. Sun yi shirin gudanar da wani gagarumin gangami gobe Lahadi, yayin da yake cika shekara guda da hawa kare ga mulki. 'Yan adawa suna zargin Mr. Morsi da ƙungiyar Muslim Brotherhood da neman keta haƙƙin al'umma, kuma da yin watsi da batun da ya haddasa tarzoma da ta tilastawa tsohon shugaban ƙasar Hosni Mubarak barin kare ga mulki. Magoya bayan Morsi sun lashe takobin fita titina, su ma suna zargin 'yan hamayya da ƙoƙarin yin juyin mulki. To, labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da bincike kan wani tsohon kusan shugaban rundunar sojan Amurka bisa zargin cewa ya fallasa wani bayanin sirri dangane da kaiwa masana'antun nukiliyan ƙasar Iran harin kwamfuta. Ma'aikatar shari'a Amurka ta shaidawa tsohon mayakin ruwa Janar James Cartwright, wanda shine mataimakin shugaban hafsoshin sojojin Amurka daga shekara ta 2007 zuwa 2011, cewa ana gudanar da bincike a kansa. Yana fuskantar tuhuma bisa zargin cewa ya ba manema labarai bayani kan wani abu da ke ɓata na'urar kwamfuta da ake kira StrewNet. Ba a riga an tuhumi waɗanda ake zargi a binciken da ake gudanarwa ba, sai dai sau da dama akan tuhume su daga baya. Wani shiri na StrewNet yana daga cikin shirin sata shiga na'urorin kwamfuta da ake kira Olympic Games da aka ƙirƙiro ƙarƙashin mulkin shugaba George W. Bush, aka kuma ci gaba da aiwatarwa a zamanin shugaba Barack Obama. Jaridar New York Times ta ba da rahoto cewa Bara Cartwright ne shi ne ke jagorantar wannan shirin. Gwamnatin Iran ta bayyana a watan Nuwamba shekara ta 2011 cewa wani abin lalata na'urar kwamfuta ya ɗan gurguntar da ayyukan inganta ƙarfin uranium da take yi. Binciken da ake gudanarwa dangane da harin na'urar kwamfutan yana ɗaya daga cikin binciken fallasa ayyukan cibiyar tsaro ta na'urori da ake gudanarwa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Obama. Shugabannin majalisa sun yi kira da a binciko wanda ya fallasa shirin StrewNet. Mr. Obama ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta lamunci irin waɗannan fallasa ba, kuma gwamnatinsa ta gudanar da bincike kan fallasa bayanan tsaro fiye da dukkan shugabannin Amurka baki ɗaya. 'Yan jam'iyyar Republican sun ce an fallasa wannan shiri ne domin a ƙara Mr. Obama ƙarfi a fannin tsaro lokacin da yake takarar neman wa'adin mulki na biyu bara. Wata kotu a kudu maso gabashin China ta yanke wani tsohon jami'in gwamnati ɗaurin shekaru 13 sabili da samun shi da aka yi da laifin cin hanci da rashawa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar China Xinhua ya ce kotun da ke Chongqing ta yanke wa Le Zongfu hukuncin ne jiya Juma'a, wanda shi ne tsohon babban jami'in ɗaya daga cikin lardunan birnin. Hukuncin nashi ya kuma haɗa da ƙwace ƙadarorinsa da kuma tarar dala 48,000. Li ya yi ƙaurin suna ne bayan da aka sa wani hoton bidiyo da aka ɗauke shi a hanyar sadarwar intanet bara, wanda aka ɗauke shi yana jima'i da wata farkarsa. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ce ɗaukar wannan hoton bidiyo wani salo ne da masu sana'ar gine-ginen gidaje ke amfani da shi, suna yi wa jami'an gwamnati toshiya da kuma ɓata musu suna. Daga ƙarshe, cibiyar kula da yanayi ta ƙasar Amurka ta yi gargaɗi da cewa za a yi mummunan zafi a galibin kudu maso yammacin ƙasar, yayin da yanayin zafi zai wuce kima. Masu hasashen yanayi sun ce yana yiwuwa ma'aunin zafi ya kai maki 54 na ma'aunin Celsius a wurin da ake kira Death Valley a California. A Death Valley ne dai aka yi mummunan zafi irin wanda ba a taɓa yi ba a tarihin duniya, inda aka yi zafin da ya kai maki 57 na ma'aunin Celsius a shekara ta 1913. Hukumomi sun ce manyan birane kamar Phoenix da Las Vegas suna cewa yanayin zai iya janyo asarar rayuka ga waɗanda suke tagayyara idan aka yi zafi, da suka haɗa da ƙananan yara da kuma tsofaffi. Sun kuma yi kira ga jama'a su ɗauki matakan kula da lafiyarsu da suka haɗa da rage sintiri a waje, da sa tufafi da ba su matsa jiki ba, da kuma shan ruwa sosai.
Labarin duniyar kenan aka saurara. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin A Bari Ya Huce na Ibrahim Alfa Ahmad.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Haka! mashirin yaki
Muhammadu ko mashirin yaki ubaya
o mashirin yaki
Muhammadu ko mashirin yaki ubaya ni nabiji ya baba baba Muhammadu mai gida ga daru daru daru
Muhammadu madaukin banza Allah bai yo kada
ba
Muhammadu madaukin banza
Allah bai yo kada ba Muhammadu mai gida ga daru daru daru
kuwa ya ka da maza
ya tauce take zuwa Muhammadu mai gida ta zo manu da anu
yayi ko kuwa ya tauce maza
ya tauce take zuwa Muhammadu mai gida
baya zalakuna kasa hausa
ko aka sani na ta
baya zalakuna ngala
ko aka sani na ta baya Muhammadu mai gida ta zo manu da anu
Muhammadu ya sarki ai sai an
Kaji da bisa da dai an samu ta take sa Muhammadu mai gida ga ta musu manu da adu wasu yan sarki su uku sun sai na mandala na miya sun kalaba kobo takwas takwas ne ce wata ragata ba ce Muhammadu mai gida ga ta musu manu da adu wasu yan sarki su uku sun sai na mandala na miya sun kalaba kobo takwas takwas ne ce wata ragata ba ce
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fatan an tashi lafiya.
Lahiya lauta zaka yi Halima original tunda akwai photocopy ko ina. Ta zaka yi Halima Jimaro original.
Ta kowa jimire ki yasa cewa ki ce yayi. Mareki ba boye take ba.
A na sani ko tun suna iya makewa su irin muryar ta wa yanzu dai Halima Jimaro original.
To ta ina za mu taso.
To Mala Ibrahim kamar yadda aka saba a wannan hili na abari ya huce da gaishe-gaishe ko?
To bismillah.
To da harko ga gaisuwar hilin abari ya huce zuwa ga Musa Kallarasha da matan shi Hawwa Kuluwa da kuma Habbi a tsibirin Gobir Maradi sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Bagobiri dan Ade na tashar Maradi da Rabiu Ambiyo shi ma a Maradi da fatan suna nan lahiya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Hassana mai tuwo sarauniyar BTA a Kinyele da kuma mun kaila mai lamba a Kinyele. Sai kuma wato chairman Ja'e sarkin Shanu da fatan duk suna lahiya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Abu Zaid Asman dan Gususu Atawa wanda yake armar da diyar shi a yau Asabar wato diyar shi Hafsatu. Ake dar ma'arman su da Ibrahim Umaru da ƙarhe 7 na sahe a wadata a Lela Atawa. Allah ya bada zaman lahiya da kwanciyar hankali kuma mutukara ba kuma la iro.
Mutukara ba.
Haka kuma ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman Bugaje tsohon dan majalisar wakilai tare da iyalan shi dangane da auren diyar shi Amina wanda za a daura a Katsina a yau Asabar. Allah Ubangiji ya sa ai taro lahiya gama lahiya kuma Allah sa ai asa'a. A gama a sa'a
mutukaraba
mallam Iro
na zamo ke yau.
Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Sama'ila Musa Shinhida Argungu da fata duk suna nan lami lahiya. To mallam Iro jamuji.
To Halima ga wata gaisuwar nan zuwa ga angwaye zance da amare Nasir Bala Abdullahi NBA na hukumar custom ta Najeriya da amaryarsa Fatima Muhammad Dawakin Baucho da aka yi auren su a jiya Juma'a. Sai Abubakar Ali Gulani da amaryarsa Fatima Saleh Sarki wanda su ma jiya aka yi auren su a Maiduguri jihar Borno. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya.
Amin. Kuma mutukaraba.
Mutukaraba. Sai gaisuwar Ango Ibrahim Muhammad Doma na gidan gwamnati a jihar Bauchi tare da amaryarsa Fatima Bala Abubakar wanda za a daura yau a Asabar da misalin karfe 2:30 na yamma a lamba 41 ta Fawa Bala Housing Estate a Bauchin Yakubu. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
min
mutakaraba dan bangai suwa zuwa ga dukku buba yankin karamar hukumar Bukkim ja Zamfara tare da mai dakin sa Hawa Odukko sai gaisuwar Ubafan Shin Dreban Dangote dake Kalaba a jihar Cross River sai gaisuwar mai sauraron mu wato Adam Kolo Muhammad Ibrahim UPM wanda ke karatu a kasar Malaysia wanda kuma dan asalin jihar Yobe ne wanda yace yau kwanaki 40 da wani abu bai samu yayi magana da yan uwa da iyalinsa ba amma dai yana nan lafiya kuma yana fatan suna lafiya yace yana so a gaida mishi mai dakin sa wato Amina Adam Kolo da ƴaƴansa Khalil da Hawwa'u a sabon fegi da Maturu da mahaifinsa Ibrahim Alhaji Jinjiri gaidan sai yar Malam a unguwar Kanti a gaidam da surukansa wato Baba Hassan Bra da Mama Jummai wato Mama Madu sai Aunty Hawwa da Amarya da Fatsuma Luccu da abokansa Alhaji Shu'aibu Dahiru Jibrin Usman Buni da Ahmed Kaga na Amshi da sauran abokansa da suke da maturu da gaidam da Maiduguri da Kano dukansu da fatan suna nan lafiya kuma shi ma lafiyan shi nan kalau
Allah Ubangiji ya sa sun ji wannan gaisuwa
Amin summa amin Halima a gaba sai gaisuwar masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wato Shatiman Sakwa AC dan Sakwa Muhammad na hukumar Custom Area Command dake Jos tare da Aminan DC Aminu Abba da DC Abdullahi Babani Asi Kuda sai DC Jafar Muhammad Custom Command and Staff College dake Gwagwalada sai AC Ahmed Hussaini Tokas na wato Area Command na Jihohin Niger da Kwara da Kogi sai DC Abdulhamid Hassan da AC Balata da Tinkan Island sai AC Ahmed dan Chori na Apapa Ford wato gaisuwar wato duka yau yan custom ne
amma ni akwai wani da nake so ka gaisa wanda duk duniyan nan kai kadai zaka yi fada sunan shi wadin miji wanda kace sai da ka zauna aka koya ma
zan fada miki wada zara maltayo ko
yawa ni kam ko ka shake ni ba zan iya hodi ba
haka to haka kuma muna ga da AC har yanzu ba mu fita daga ciki kuma da custom ba muna ga da AC alkali ba aba alanki on a pod da CSC tafi da Mamina Kaduna Katsina kuma sai AC ba ko special assistant na controller general sai CSC Bappa Musa Dambam Hakimin Dambam
ko dai kana shirin zuwa Najeriya ne kuma zaka shiga da motoci
asabe na same command dukan su da fatan suna lafiya sai mai dakin Shatiman Sakwa to Hajiya Hawwa Muhammad dan Sakwa wanda ita ce sakatariya ta kungiyar matan custom ita ma jami'a ce babba fa a hukumar ta custom
ina ga zaka shiga Najeriya da jerin motoci sai suri ido ka wuce
ko keke ban yi tanadi ba Halima ga dimbin gaisuwa zuwa ga wakilin mu Ladan Ibrahim Ayawa muna taya shi murnar auren da za a yi na Murtala Aliyu Ayawa da matarsa Mansura Abdullahi a ƙauyen Tungar Mangoro da ke kusa da garin Kwantagora a jihar Neja da karfe 2 na ranar yau Asabar 29 ga wata za a daura auren ne a gidan Malam Abdullahi da ke Tungar Mangoro Allah Ubangiji ya sanya alheri
mutakara ba amin
haka kuma muna taya mai sauraron mu lawali mai shayi dake kasuwar Sabo Oshobo jihar Oshun muna haihuwar ya mace da aka yi masa Allah Ubangiji ya raya sannan muna taya Alhaji Attaif Mahmud muna auren ɗansa Aslam Attaif Mahmud da amaryarsa Shamsiyya Mahmud wanda a yau Asabar ne zai yi a gidan baradan Kachakum Alhaji Abdul Malik Bappa Mahmud tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi a unguwar Jariya a Bauchin Yakubu
Allah ina gaida Hajiya Ummi
a to yau ke tuno da
Hajiya Ummi ina gaisuwa Hajiya Ummi gaisuwa kashe laihi
kina so ki yawa kina so ki fita daga laifi kenan naga alama shi yasa kika yi wannan gaisuwar haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim Jibrin Karaye Sardaunan Abare Huce na sashi Hausa na muryar Amurka sai kuma a ƙarshe muna gaida Alhaji Musa Mai Nama na Babaldu yake karamar kuma birnin Kudu a jihar Jigawa Najeriya da fatan kuna nan lafiya dukkan ku
Kamji mai yako waje mai dan kai wa da dambo ba kura da kamji mai yako waje mai dan kai wa da dambo ya wuce wani gido wa da ya mai mai da mo ya da me mai mai da ba ya ba dan ba ko daga ne an san kai raina ga kudi ga miliki tsarkin bure min bakura ko da karhe ba
ai ba ka torai ki wa sai ha ga
ko da karhe ba
ai ba ka torai ki wa sai ha ga ai dan ben girma ido ba la ke musulmi
ya lakin da adafa dai na cajin su su biyar da jiro har da daure da mai kumbula da ya doba a hawa na shi ka hawa kullu
akwai ma kalmar take so na shi haya sha kwalli ai dan rangin mai do ba la ke musulmi
ya zalikin kasab kura wadanda adafa dai rai na yi cajin su su biyar da jimrau har da daure da mai kumbula da ya doba a hawa na shi
ka hawa kullu akwai dan kalma take so na shi haya sha kwalli
kashi da mai sabo ga taure
ya dan lokan ga ga wando da ce ru ne ga tukuwa ya zo jare ga baki ai da mai gaji ba la ke musulmi
akwai wani motsatse
mai ruwa ido mai kai da cili
akwai wani motsatse
mai ruwa ido mai kai da cili dan zai yayi sarauta ya bazo da yo ga goshi ai da mai girma yaso
iburu age na bala
ngode ya ga katake
iburu age na bala
ngode ya ga katake
kuma ga zage ga halbi hali dai make nan ya kole ba dogawa
eh sai ho maga da amadu mai jirgi zaki ba da salaki
ya kole ba dogawa
eh sai ho maga da amadu mai jirgi zaki ba da salaki
wani dan sarki ai hushi
ya da ho ma da kola
wani dan sarki ai hushi
ya da ho ma da kola ya ce mana to zaya
bairo na ba shi hankuri
ya le ba ya da wa sai sai ya ka makuri koko ya ka mayauni bai da sai ya ci ka gora sai dan bengin mai
da wallahi na zan yi dariya ne na har da su ji marau na ce to wannan wakanni gaskiya tunda dai har da su babana ake
ai zura wasu ɗan sarki ne yake abin wato in ki lura waƙoƙin dan gwada duwa waƙoƙin sarakuna sai ki ji irin waɗannan abubuwa
wani mai kai da tsini
wani mai
wallahi mawaka kuma inda dan sarkin wanda aka zagan zai zo yayi wata kyauta sai ka ji kuma an wasa shi an wanke shi
wannan
ba shi aka ce mai tsinin kai ba
wannan sau nawa ma kuwa ai ya wuce haka
Malam Ibrahim kana da labarin da zaka bayar ko in karanto nawa
a sai dai in ba kya son ba da labari in dai yau kina son yi gumda baki na ne zan yi gumda baki
na a na san labarin da zaka bayar yanzu Ibrahim maganar da muke ka san wancan sati wancan na sama da ya wuce
ban sani ba
mun yi labarin cewa wata ta rubuta ita ce a Facebook ita ce
ban sani ba ni dai
Malam Iro
wallahi ban sani ba
na san an tsegunta maka wani santimi dai ba ni ne ba
ba wanda ya tsegunta min wani abu
Malam Iro
da wanda ya tsegunta min na faɗa in kina so in bada labarin zan iya bada labarin ma saurare su ci
bari in bada na labarin inda sauran lokaci sai ka bada naka
ai na san ba da ke da har kiban lokacin ba
labari da zan bayar wani mai gida ne Malam Iro wani mai gida ne ya shigo gida da bakan leda riƙe a hannun shi cikin sauri sai ya ajiye bakan leda bayan murhin kofa da hanzari ya hita ya shiga wanka mata ta bude leda ta ga dan kwaleliyar kazar gidan gona da lemun kwali manya guda biyu nan da nan miyan bakin ta ya tsinke Ibrahim ta kagara mai gida ya hito daga wanka ya bata izini ta raba wannan kaza har tana cewa yara kada ku yi barciwa yanzu na akwai dadin da zamu sha yara suka yi ta murna mai gida ya hito daga wanka ya saka kaya ya tsaf ya feshe jikin shi da turare Malam Iro ita kuma uwar gida ta shige kitchen ɗakin girki har da zubowa mai gida tuwo tuwon dare ta kawo mishi cikin zuciyarta ko sai tunani take yau mai gida ji ake da ni yau sharamona da cin kaza ta da lissa hawa ta ce tun sallah wata tara kenan tana hitowa ta nemi miji sama da ƙasa ta rasa shi Malam Iro ba miji ba kaza cikin sauri ta ɗauki waya ta kira shi mai gida kana ina ya ce haba umma kin san dai ina neman aure ko to ina wajenta sai uwar gida ta ce da kazar
da kazar ya tafi wajen neman aure
ta ce da kazar ya ce au ta ce mani tana sha'awar kaza ashe kin ganta ya ce iyaka kuɗi na kenan shi yasa wallahi man so miki baki haƙuri kaji
gaskiya mai kyauta ba wannan ai da ko ni ne zan mare shi
shine aka ce to wannan idan ni ce me zan yi ba yadda zan yi kawai dai mai gida karkashin gado zai kwana
ai ya ci sa'a inda har iso har karkashin gado ya ci sa'a
eh karkashin ko kuma kitchen din nan can za shi ya kwana sai ya saiwa kaza ni ma don kwaleliya ko guda biyu
kin bani dandali to
yanzu dai malam iro
nace kin bani dandali lokaci ya riga ya tafi ba lokaci
yanzu masu saurare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zan ba ku santin hurar da Ibrahim ya yi a tsakar ofishin mu na BOA
to Allah ubangiji Allah ubangiji ya kai mu ni dai nayi gum dai ba zan ce kala ba Allah ubangiji ya kai mu sati mai zuwa
Ibrahim kai da kanwa ka haba dai ka ruwa mata asiri ta tuba wasa nake Ibrahim bai santi ba wasa nake
ba sauraro abu da din
Halima Jibra original
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya ni dai ba wanda yake zuwa yana daga mutane yana ce musu ga Ibrahim Alfa Ahmed
Ibrahim na ce maka bari dai sai sati mai zuwa Alhaji Ali Elvis ya kira ya hasa wani kon kuma wata taje ta ce ita ce ni
Halima sai an ji ba
to sai an ji mun ku
Alaga da ma da bari ya nan ga dona ya lada mai ya san je sa kodi mu to me ke ke da bari ya da
To madalla kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniyar
Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Afirka ta Kudu wuri na biyu da ya yi da zango a ziyarar kasashen nahiyar Afirka domin karfafa dangantakar cinikayya. Yau a safar ne shugaban Afirka ta Kudu zai karbi bakuncin Mr. Obama da mai ɗakin sa Michelle a hukumance a Pretoria. Shugabannin kasashen biyu za su tattauna kan hulɗar cinikayya daga nan shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu zai jagoranci wata walima da yamma. Tsohuwar matar Nelson Mandela ta ce jikinsa ya yi sauki sosai fiye da kwanakin baya. Winnie Mandela ta bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a kofar tsohon gidan Mr. Mandela da ke garin Soweto jiya Juma'a yayin da tsohon shugaban kasar ya cika kwanaki 20 a kwanci a asibiti da ke Pretoria. A hukumance har yanzu Mr. Mandela dan shekaru 94 a duniya yana cikin wani mawuyacin hali. Masu goyon baya da kuma adawa da shugaban ƙasa Misira Mohamed Morsi sun yi musayar wuta suka kuma rika jefa da abubuwan wuta a wani kazaman fada da aka yi a Alexandria jiya Juma'a. 'Yan sandan kwantar da tsunzuma sun shiga tsakani da motocin yaƙi da kuma barkonon mai sa hawaye. Sai dai an kona ofishin jam'iyyar Mr. Morsi kafin isar jami'an tsaron. Hukumomi sun ce an kashe mutane biyu da suka hada da wani dan kasa Amurka da aka daba wuta aka kashe shi lokacin da yake daukar hotunan tarzoman. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwa inda ta gargadi 'yan kasar su guji tafiya kasar Misira tare da kira ga Amurkawa su janye duk wata tafiya da ba ta zama tilas ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da ƙarfe 8 idan Allah ya kai mu ku ji mu da wasu shirye-shiryen ciki har da shirin nan na ƙaramin sani kukumi ne na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lesses Gresham wacce ta bayar da umarni da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai Allah ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.